She wakes up early every morning just to do her hair now, because she cares, yeah. Her day wouldn't be right without her makeup. She's never out of makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. She stands and sings.
Da 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 Free. upon listening that I felt something beyond the music realm somehow, that it was like a feeling that was beyond the musical experience. It was like an inner experience.
Yeah. Yes. Remember me, I'm the one who had to raise it. Thank you.